Déclaration du groupe parlementaire Zamzam Lumane Africa.
Wasiƙar da magatakardar ofishin ministan cikin gida ya aike Umar Noma a matsayin halittaccen shugaban jam'iyyar Modern Lumana a wani lokacin da wata kotun birnin Yamai ta haramta masa amfani da sunan wannan jam'iyya ne yasa ƴan hamayya a majalisar dokoki jan hankalin shugaban ƙasa Isu Muhammadu game da abin da suka ce barazana ce ga demokradiyya. Honorable Maman Jibo dan majalisa ne daga jam'iyyar RDR canji.
Nan ana nuna a'a shari'a batta da ƙarfin da ya kamata ta kare 'yan ƙasa don suna cikin gungu na 'yan adawa. Kiran da muka yi zuwa ga shugaban ƙasa muka ce shi ne a matsayin shi na president ko kuma shugaban wannan alƙalai na ƙasa me yasa za su tsaida shari'a so ɗaya so biyu so uku, kuma a ce yau minista ma wanda yake na cikin gida suka mai da wannan shari'ar ba ta yi ba, kenan shugaban ƙasa ya kamata a ce ya kare mutuncin shi na shugaban wannan alƙalai, kuma ya kare mutuncin wannan alƙalan dangance da zartarwar wannan shari'a da suka yi domin a ga gaskiya ta tabbata.
Yan hamayyar sun ƙara da cewa ɗaukar matakan hukunta waɗannan jami'ai ya zama wajibi.
Shi minista na cikin gida da magatakardan shi su yi murabus domin su ne ya kamata su kare 'yan ƙasa, kuma su suke tafiyar da aikin asha. Dole su yi murabus ko kuma shugaban ƙasa ya ɗauki ƙuduri na soke aikinsu don su je gaban mashar'anta tunda sun ci fuskar shari'a da wanda suka zartar da wannan shari'ar. Domin ba za mu yarda ba a taushe mana haƙƙinmu don ana da iko, ana da ƙarfin iko.
To sai dai a wata sanarwar da ma'aikatar cikin gida ta bayar a gidan rediyon gwamnatin Nijar, minista Alkash Alhada da sakatarinsa Idar Adamu sun bayyana cewa ba su kauce wa doka ba wajen amincewa halaccin taron da ɓangaren Umar Noma ya shirya a watan Satumban da ya shirya a Doso. Suna masu cewa dukkan masu ja da wannan mataki na da hanyar kalubalantar abin a gaban kotu.
Minister de l'Interieur s'inscrit en faux contre ces allégations mensongères.
A watan Satumban da ya gabata, uwar jam'iyyar Modern Lumana ta bayyana madugun ƴan hamayya Hamma Ahmadu a matsayin ɗan takarar jam'iyyar a zaben 27 ga watan Disambar 2020. Dalili kenan muƙarraban sake kallon matakin bayan Umar Noma hurumin shugabancin jam'iyyar tamkar wata maƙarƙashiyar da aka kitsa da gangan da nufin hanawa tsohon Prime Minister shiga wannan zaɓe. Zargin da jam'iyyar PNDS mai mulki ke cewa babu ƙamshin gaskiya a tare da shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.